This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba, 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu, Usman a ba mu kanun labarai.
To haka yake Ladan, tun daga watan Mayu zuwa yanzu an cafke akalla mutane masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga Turai a matsayin ƴan gudun hijira don fakewa da guzuma a harbukar sana. A jiya Talata, wata karamar hukumar jihar Texas da take kudu maso yammacin Amurka ta bayyana abin da take nunawa a karin farko cewa an gano ana iya kamuwa da cutar nan mai hatsarin gaske zika ta hanyar jima'i. Haka kuma yunkurin zaman sulhuntawar da ake yi ta riri tashi a kaikaice don kawo ƙarshen yakin Siriya da ake fama da shi kusan shekaru 5 ya sake sulubewa.
To kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Borno ta yaba wa kokarin soja da na yan kato da gora da suka yi me
kai attack da su jami'an tsaro suka shiga wani kauye suka kashe sun kashe Boko Haram ya kai dare
a babban birnin tarayya ko rundunar sojan Najeriya ce ta kara matakin da su dauka akan me
sojan Najeriya ba abin da zamu boye kuma ba abin da muke boye
ha kuma muna dauke da shirin demokradiya na sahabu Imam Aliyu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran da fatan mun waye gari lafiya. Tun daga watan Mayu zuwa yanzu an cafke akalla masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga Turai a yanayin ƴan gudun hijira don fakewa da guzuma a harbukar sana. Kamar yadda wasu kwararrun tantance harkokin ta'addanci a duniya suka fallasa, masu lura da al'amura sun ce suna damuwa matuƙa game da tsammanin yiwuwar samun irin waɗannan masu shigar bultu musamman idan lokacin zafi ya zo. Domin kuwa lokacin zafi ne aka fi samun kwararar bakin haure zuwa ƙasashen Turai. Kwanan nan wata cibiyar binciken ayyukan ta'addanci mai zaman kanta a Amurka ta rawaito wasu mutane 41 da aka danke masu alaka da ƴan ISIS da kuma wasu mutum biyu daga cikin su masu alaka da kungiyar Jabhat al-Nusra masu biyayya ga kungiyar ta ISIS. Guda 43 daga cikin mutanen da aka damke din daga kasar Turkiya aka kama su, sai dai wasunsu sun sami shigewa cikin kasashen Turai din kafin a kai ga gane su. Turai dai na fama da kwararar bakin haure a kullum sai tuttuɗowa suke yi tun daga lokacin da aka fara samun tashin hankula a kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe.
A jiya Talata, wata ƙaramar hukuma a wata jihar Texas da ke kudu maso yammacin Afirka ta bayyana abin da ke nuna karon farko cewa an gano ana iya ɗaukar cutar nan mai hatsari ta zika ta hanyar jima'i. Jami'an ƙaramar hukumar ta Dallas sun ce an sami mara lafiya da ciwon ya kama bayan saduwa da wanda ya dawo daga ƙasar da wannan cutar take. Tun dai ƙungiyar agaji ta Red Cross ta kokombarar taimakon gaggawa ga inda wannan cutar ta ɓarke, wanda ake kintance ciwon na iya kama mutane kamar miliyan 4 a nan Amurka a shekarar nan. Ƙungiyar ta sa gidauniyar neman taimakon dala biliyan 2,300 don fuskantar matakan daƙile yaduwar cutar. Ana dai danganta wannan cutar ce da wata aba da ake shiga ƙwayoyin halittar bil'adama da kuma haihuwar jarirai da masu irin ƙananan kawuna da ba a saba ganin irinsu ba. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin ta jefa cutar a rukunin mummunan cututtukan duniya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Yunkurin zaman sulhun tawar da ake tariritawa a kaikaice don kawo ƙarshen yakin Siriya da ake fama da shi kusan shekaru biyar ya sake sullubewa bisa rashin samun daidaito na kwana biyu kacal da fara tattaunawar game da wani bangare da zai iya zama a hukumance da jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Wanda cikin haka ne kuma gwamnatin Siriya a jiya Talata ta bar wata sanarwa take cewa wannan sanarwa ta nuna wannan tattaunawa da za a yi ba a yi su bisa yadda ya kamata ba, domin kuwa ita gwamnatin ta Siriya ta nuna cewa wannan abu ba a tuntube su yadda ya kamata ba ko kuma a ba su hurumin da ya kamata a yi zaman tattaunawar. Amma dai gwamnatin Siriya din ta bar ko a jiya Talata wata gwangwaran daukar kayan abinci katuwar mota ta shiga da kayan abinci zuwa wani bangare da 'yan tawaye ke rike da shi a kusa da Damascus, inda suke nuna ƙarin tallafi domin nuna tallafi bisa da taku. To amma dai hasali ma dai shi shugaban na wannan tattaunawa Stephen de Mistura ya nuna rashin jin daɗin sa game da faruwar wannan al'amari. Amma dai Siriya ta ce suna nan suna jiran a kafa kwararen tubalin dalilan da za su nuna cewa a shirye suke kowane bangare su zauna domin zaman tattaunawar, wanda kuma suka yi a shirye suke su yi haka.
Yancin mata a ƙasar Saudiya a 'yan shekarun nan ya dan sami tagomashi kamar yadda wasu 'yan wasannin motsa jiki a ƙasar suka faɗa. To sai dai har yanzu 'yancin suna na tuka mota da kuma yanke shawara kai tsaye ba tare da wani tsayayyen uba ko namiji ko cikin lamarin ba ya ci tura. Wata Naura Gari da ta kai shekaru 10 yanzu tana buga wasan ƙwallon kwando, amma babanta bai taɓa halartar kallon wasan ta ba sakamakon ba a yadda namiji shiga inda mata ke wasanni ba. To amma ta ce sukan buga da baban nata a keɓe don nishaɗi kawai. Ta ƙara da cewa baya ga zama a kalli talabijin a kowa ɗan fitashen iska, yayan nata na matuƙar mara mata baya da nuna matuƙar sha'awarsu ga wasannin nata da take yi a halin yanzu. Wata shugaban kamfanin shirya wasannin kwando na mata mai suna Lina Almina ta ce ana samun nasarar dakushe tauye 'yancin mata a ƙasar. Ta ce musamman ma da yake suna magana game da al'amuran rayuwar yau da kullum. Sannan ta nuna yadda 'yan matan Saudiya ke taka wasan ƙwallo cikin shiga Islama da jiki a rufe, amma kuma suna ba da kashi musamman a ƙwallon kwandon.
To daga ƙarshe za mu ji cewa kama daga kan biranen Alkahira, Istanbul da kuma Jakarta, shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci masallatai ya shirya zai sake ziyartar wani masallaci a cikin shekaru 7 na mulkinsa ɗin nan karan farko a nan Amurka. Obama zai kai ziyarar ne a yau Laraba bisa wata cibiyar da ake kira Cibiyar Musulmai da take garin Baltimore, wato karamar hukumar Baltimore a cikin jihar Maryland, inda ake kiranta da Turanci Islamic Society of Baltimore. Kakakin Fadar White House wato Josh Ernest ya sanar da jawabin Obama a jiya Talata, yana mai cewa wannan ita ce babbar alamar da zamu nuna musulman Amurka cewa mu shugabannin Amurka za mu yi iya kokarinmu wajen kare 'yancin musulman Amurka don ba su damar yin bautar Allah bisa adalci ba kuma bisa tsangwama da kallon hadarin kaji ba. Kakakin na White House ya ce Obama zai halarci zaman tattaunawar gemu da gemu tare da shugabannin musulman Amurkawa don jin halin da suke ciki, daga baya kuma zai yi magana da daukacin al'ummar musulman da za su taru a wajen don ganewa idanunsu, inda zai tabbatar musu da cewa suna da 'yancin yin addini kamar yadda ya kamata, yanda kuma aka san Amurka da ba da irin waɗannan 'yanci. Wannan abu na zuwa ne daidai lokacin da attajirin ɗan takara nan na shugabancin Amurka wato Donald Trump ya taɓa nuna ƙin jinin shigar musulmi cikin Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Borno Najeriya, inda gwamnatin jihar ta yaba da kokarin sojojin da ma 'yan katu da gora salin da mataimakin gwamnan jihar Alhaji Usman Mamman Dikwa ya kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijira. Kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu na cikin tawagar tasa.
Honorable Dukwan da ya soma ne da bayani kan wannan nasara da rundunar sojoji suka samu kamar haka.
Kwai attack da jami'an tsaro suka shiga wani kauye suka kashe Boko Haram ya kai 100, amma sun kauto mutane fiye da 200, shi wannan ke gaya maka cewa sun da muna zuwa ana kan screen nasu din. So a gaskiya na yaba ma jami'an tsaro, na yaba ma yangora kuma na gode ma mutanen particular chairman Dikwa. Amma gaskiya abin na gani jama'a suna cikin hukuncin da ya kamata a taimaka musu, kuma na gode musu don yanda suka ba mu haɗin kai da muka zo da su ma muka fahimci juna. A gaskiya duk wanda ya gani musamman makarana yara da tsofi abin tausayi ne, so dole ne mu bada himmi kuma mu hanyar da ya kamata samu matsuguni mai kyau wanda su san cewa suna tare da mutane. Kuma da muna zuwa din akwai kayukan da aka karba wajen Boko Haram, ana screen nasu suna kan shigowa.
Sai dai waɗannan ƴan gudun hijira da suka fito daga kananan hukumomin Mafa da Marte Dangala da Bama da Gozar da kuma Galabalge da aka ce adadin su ya sassama fiye da 50,000 sun koka ne kan karancin abinci da ruwan sha da suka ce suna fama da shi a wannan sansani.
Ba abinci ba ba?
Ina zan samu gaji?
Ba abinci ba, kwanan ka ba abinci.
Ina?
Babu. Biyu ba bakan ciya baki ba. Kwana biyu, kwana biyu. Allah. Kuma kana da yaya? Kwana biyu. Ina da yara guda 7. Dukan ku ba ku ci abinci ba.
Gaji na.
Akwai wani. Kana kasa ba abinci ba ba?
Ba mu samu ba tukuna gaji, ba mu samu ba har yanzu gaji. Ya ga kana na suna ji ba muna nan ba ba mu samu komai ba yanzu.
Ka dari gona mana kan mana
jin. Kai kasa ba abinci?
Kwana na hudu wallahi ban samu abinci ba. Kwana na hudu na rensa da Allah.
Wallahi.
Kwana na hudu ne ban samu abinci ba.
Na kuma tambayi mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durkwa game da wannan koke na ƴan gudun hijira na karancin abinci. Ga kuma abin da ke cewa
kukan su din tsofi ne, shin na ba da rifcewa a wore ya musu abincin tsofi daban don ka san mai karfi abin da ya kamata mutum biye ci shi zai ci shi kadai, kuma na ba da dogacewa a wore ya musu abinci su daban, yara ma ya musu daban, a haka za a samu saukin ko zai samu abinci su ba tare da matsala ba.
Na kuma wayi coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato Alhaji Muhammad Kanar, ko menene ke kawo wannan matsala na karancin abinci da ƴan gudun hijirin ke kokawa kai?
Matsalar wajen dafawa, ya za a yi a ce mutum 50,000 da wani abu za a dafa musu abinci a tukunya ko 10 ko 20? To dole shi ne muka ce yanzu an ware kowane local government wanda suka yi niyyar zama, to za a bar musu tukunyar su daban don da masu dafa musu su zama daban, amma ba zai zama gurin dafawa ɗaya ba. Sannan kuma bayan wannan ma kaga mun ga matsalar ruwa, dama an tona borehole din da solar ne sai ruwa baya zuwa. To a kuma su sojoji da kansu anan su suka kawo lista suka hadawa injin nan borehole din ne, muna zuwa yanzu ruwan ya fara zuwa.
Mun dai baro garin Dekon ne a yammacin jiya, inda kuma muka baro ana ta karban baki musamman ƴan gudun hijira da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a ƙauyukan su, inda rundunar sojin kasar ke cigaba da nausawa wasu ƙauyuka don cigaba da fafatawa da waɗannan mahara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a babban birnin tarayya ko rundunar sojan Najeriya ce ta kare matakin ta dauka na maido da Manjo General Ahmadu Muhammad bakin aiki. Ga hasan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ita dai Amnesty International na zargin rundunar sojan Najeriya da sake maida tsohon babban komandan runduna ta 7 na sojan Najeriya dake Maiduguri Manjo General Ahmadu Muhammad bakin aiki. Bayan an masa ritayar dole a shekara ta 2014, cikin wata sanarwa da rundunar sojan ta aiko mana, ta ce an yi wa General Muhammad ritayar dole ne ba bisa ka'ida ko al'akari da dokokin soji ba. Abin kenan da yasa bayan ya gabatar da kokensa a hukumance ga majalisar soji, aka duba a tsanake, daga bisani kuma aka sake mai da shi bakin aiki. Kamar yadda kakakin rundunar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka ke shaida min.
An yi reinstating din shi, amma yanda suka dauka ba wai haka bane. Farko sallame shi ai ba a bi ka'ida da yanda ya kamata ba. Ya kai koke kuma aka ga haka ne, saboda akwai ka'ida a sojan Najeriya. Abin da zamu koyi kuma ba abin da muke koyowa, muna ma roƙon su inde suna da tabbata hakika kan cewa ya aikata abin da suke zargin su, su kawo mana su ga abin da zamu yi.
Kwararre kan aikin soja kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kontagora, ya ga min cewa Amnesty International ta yi gaggawan fidda sanarwa akan wannan al'amari.
Da Allah da Annabi wani lahiyi yayi, in ka ce yayi babban lahiyi dole ka kai shi kotu ko kai mashi hukunci. Kariyan soja akwai adalci sosai ga mu da ke mun san akwai adalci. Ina jin yanzu ga mun dauki wani tabi'a mara adalci. Daga an ce sunan wani kaza, an yi tuhumar shi da kaza, sai a yada shi cikin duniya. a ce yayi laifi to kuma ni naga abin da rauni kwarai da gaske kuma ya kamata a yi taka tsantsan
amma ga lauyan tsarin mulki kuma mai fafutukar kare haƙin bil'adama barista Yakubu Salabawa na da wannan ra'ayi
kuskuren da aka yi shine adalci yana da hanyoyi guda idan mutum ya aikata laifi da wanda ya aikata da wanda kuma ya zama shine ya samu damuwa a bisa ga wannan laifi da kuma al'umma kanta dole a yi mata adalci ba za mu iya cewa ba su bi daidai ba yanzu saboda ba mu san me suka yi ba amma sun yi shi a cikin gida Amnesty International tana da iko ta ga cewa Najeriya ma ai abin da take yi ba gaskiya akwai wani
Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin zamu leƙa jihar Iowa domin jin yadda ta kaya a zaben share fage na fidda yan takarar shugabancin Amurka karkashin manyan jam'iyyun nan guda biyu. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin ta gudanar da zaben farko na share fage ga masu neman takarar shugabancin Amurka karkashin manyan jam'iyyun nan guda biyu wato jam'iyyar Democrat da kuma ta Republican. Ita dai jihar Iowa ita ce ta farko da fara wannan zabe. Ba nasarar da ya samu yayin da ƙuri'un neman jin ra'ayoyin jama'a suka nuna kamar Donald Trump ne zai lashe zabe a jihar ta Iowa karkashin jam'iyyar Republican ga abin da Senator Ted Cruz wanda ya samu nasara yake cewa.
Tonight is a victory for the grassroots. Tonight
a wannan dare zamu ce wannan nasara ce ga talaka. A wannan dare Zamu ce wannan nasara ce ga jarumai masu ra'ayin mazan jiya a duk fadin jihar Iowa da kuma Amurka baki daya. A nata bangaren tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ga abinda take cewa.
Wow! What a night! An unbelievable night! What a great campaign! This has been
Wow! Wannan abun mamaki da al'ajabi ne, wannan dare ne na tarihi. Tilas mujinjina kwamitin yakin neman zaɓinmu abin alfahari da kuma matukar karramawa ce gare ni da na samu damar gudanar da yakin neman zaɓe a duk fadin jihar Iowa tare da dama daga cikinku domin jawo hankali kan irin makoma da muke so ga jam'iyyar Democrat da kuma Amurka baki daya. Shi kuma abokin takarar Madam Hillary din wanda ya bada mamaki a zaɓen musamman a jihar ta Iowa wato Senator Bernie Sanders ga abin da ya ce.
Iowa, thank you.
Jihar Iowa na gode. Tara, watanni tara da suka wuce mun zo wannan kyakkyawar jiha ba mu da mutane a ƙasa da suke mana aiki. Ba mu da kuɗi kuma ba mu da wanda ya san mu. Duk da haka, yau mun kara da kwamitin siyasa mafi ƙarfi a Amurka. Kuma za mu ce a wannan dare duk da cewa babu tabbas kan sakamakon zaɓen zuwa yanzu muna iya cewa mun yi kunnin doki. Daya daga cikin dalilan da ake ganin yasa Senator Bernie Sanders ya samu gagarumar nasara da ba a yi tsammani zai samu ba a jihar ta Iowa har da goyon baya da yake samu daga matasa. Kan haka ne tambayi Shehu Yusuf Kura ko me yasa Madam Hillary take da matsala da matasa suka gwammace bin dan takara mai shekaru 74 da haihuwa?
Abin da ke faruwa sahabu shine wato a nan kasar siyasa ta aƙida ce. Kowa ya san jam'iyyar Democrat aƙidar ta ta sassaucin ra'ayi ce. A ba mutane ƴanci, a taimaki talakawa da marasa ƙarfi, a kafa dokokin da za su kare mutunci da ƙa'ida da tsarin rayuwar mutane. Don haka ne zaka ga yawancin ƴan jam'iyyar Democratic masu sassaucin ra'ayi ne, su ne waɗanda wasu su kira su progressive, wasu su kira su liberal, wasu su kira su gasunan dai daban-daban. To mafi ra'ayi mafi wannan matasa sun fi rungumarsa na cewa don me ni zan nuna bambanci akan abokina don kawai shi baƙar fata ne, don me ni ba zan samu kuɗi in taimaka wani na ƙasa ba. To matasa sun fi irin wannan ra'ayin, su ne da aka gansu a jami'o'i, su ne da aka gansu suna aiki, su ne da aka gansu ba sa son a nuna bambanci ko na ƙabilanci ko na jinsi ko na bambancin mu'amala ta tsakanin mace da namiji da sauransu. To Bernie Sanders shekararsa 40 yana wannan ra'ayin. Shi ya yadda a ƙara haraji masu arziki, a ƙara musu haraji domin a karɓo kuɗi daga gurinsu a zo a tallafa marasa ƙarfi. Shi ya yadda manya-manyan kamfanoni da suka kenkene komai na harkokin rayuwar Amurka a rage musu ƙarfi da tasiri yanda talaka zai samu abin numfasawa. To ita kuma Hillary tana da ra'ayi ne na tsaka-tsaki. Idan za ka iya tuna mijinta da Al Gore da sauran manya-manyan 'yan siyasar Democrat su suka kafa National Democratic Council a lokacin da muka zo ƙasar nan, wadda ita ƙungiya ce da take cewa look, ba sai ka zama mai tsananin sassaucin ra'ayi ba, ba kuma sai ka zama mai tsananin ra'ayi ba, a samu na tsaka-tsaki yadda ba za a samu an fifita wani bangare fiye da wani ba. To Hillary daga wannan ta fito. Saboda haka a yanzu kuwa matasan ƙasar nan sun fi nuna sassaucin ra'ayi fiye da komai. Ai ka ga dan haka yanzu aka zo aka zartar da dokar auren jinsi, aka zo aka zartar da dokar zubar da ciki, aka zo aka zartar da dokoki waɗanda da a ƙasar nan ba za ka taɓa zaton za a kawo su ba. Amma ƙasar ta canza, demography ɗinta ya canza, don haka Bernie Sanders yake da tsananin farin jini a gurin matasa. Ba wai ba sa son Hillary ba ne. Ko jiya an yi wata muƙabila a Iowa ɗin, inda wani matashi ya tashi ya ce mu ba ma ɗokin goyon bayanki kamar inda muke ɗokin goyon bayan Bernie Sanders. Me yasa haka? Me zaki faɗa min haka? Sai da ta ɗauki wajen minti 5 ta ne masa bayani cewa lokacin da ni nake wannan gwagwarmayar ina shekara kamar ka ne, duk mun yi wannan mu ma, amma yanzu girma ya zo mana, akwai abin da ba za ka iya yi ba in kana dattijo. Amma ra'ayi ne, shi ra'ayin Bernie Sanders shine lallai a karɓo daga hannun masu arziki domin a tallafa marasa arziki. Ita kuma tana ganin a ba marasa arziki dama su zama masu arziki su ma wata rana, shine abin da yafi dacewa. Don haka da wuya a jihar Iowa a yanzu Hillary ta ci zaɓe, saboda jihar Iowa wannan ra'ayin ya fi ginuwa sosai a zukatansu.
Me yasa kuma ake yawan danganta ta da rashin gaskiya? Wannan matsaloli ne da suka taso daga mulkin mai gidanta, ko kuma dai wani abu ne game da ita yasa ake yawan shakkata duk abin da ta faɗa sai a ce kalma ce ko kuma magana ce ta ɗan siyasa kawai?
To tun ma kafin mai gidanta ya zama shugaban ƙasa, ka san kafin mai gidanta ya zama shugaban ƙasa sai da shekara 12 ina yin gwamna a jiharsu ta Arkansas. Kuma ita tun suna samari saurayi da 'yan mata suka yi aure, tun da suka yi makarantar koyon aikin shari'a, domin ita asalinta 'yar jihar Illinois ce. To amma muhimmin magana ita ce abin da ya sa mutane ba su yarda da ita ba, saboda abubuwan da suka ringa faruwa a lokacin mulkin mijinta da kuma shaci faɗi da surutai da mutane suka ringa yi game da tsarin rayuwarta.
Makon jiya mun yi alƙawarin za mu kawo muku hasashen da Malam Ɗanladi Abdullahi na anguwar Jambulo, masanin ilimin taurari, ya yi kan jam'iyyar da yake gani za ta kafa gwamnati a nan Amurka bana tsakanin manyan jam'iyyun Amurka nan guda biyu.
Sa'an mai gida a gidansa. Wanda wani sai wata kaddara, amma wa'ancan Democrats za ta kafa gwamnati.
To. Amurka, mace ce za ta ci zaɓen Amurka zaɓe mai zuwa ko namiji?
A yana nuna kamar alamun macen kwarai da gaske.
To.
Ɗarai kuwa.
To.
Ai mai gida a gidansa. Ai Venus ce, ita ta fito da harafin Venus ma ita kamar yadda suka wancan zaɓen wannan farin jinin nasu yana nan.
Na'am.
Eh, su waɗannan suna son zaman lafiya, su kuma suna son fitina.
Eh.
Yau shi ne bambancin sai.
To.
Yawon kuma da alamun za su za a rubi har sun ci gaba da mulkin za a samun ƙarfin cigaban tattalin arzikin ƙasa gaskiya.
Na'am.
kwarai da gaskiya amma da kuka ga alama isa ta kawo mutum
to
saboda sun hada harafin ha'i
na'am
shi shine muke ce masa shamas
eh
kuma yana da taurari ne wanda ake samun mulki cikin ruwan sanyi da ba wahala ba komai
na'am
ruwan sanyi za su wahala amma sunan ba wahala cikin ruwan sanyi na zo su kawo mutum
eh
to
so, jami'ar Republican waye zai kasance mata dan takaranta Donald Trump zai samu nasara ko wani mutum daban
to Donald
Trump ba
eh da alama shi
to shi za a tsayar
don ba
to amma to saboda ka shi zai kara da Hillary
shi zai kara da Hillary
to
amma idan har mutukar nan da 3 weeks idan ta huce ba a canza shi ba to aiki bai yi ai ba ne karfin sa
to amma ka zo zaben kasa baki daya tsakanin sa da Hillary
Hillary za ta ci
to
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security
yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa
masaro da wannan Allah ya kawo karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Cuba Hido Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to marilla ka mu karkare ga Usman ya dawo muna wannan karin da labarai amma fa a takaice
tun daga watan Mayu zuwa yanzu an tafke akalla masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga Turai a matsayin yan gudun hijira don fakewa da guzuma a harbukar sana domin kuwa lokacin zafi ma ana kyautsitan hakan za ta fi karuwa saboda lokacin ne yan gudun hijira suka fi kwarara kamar yadda wata cibiyar binciken al'amuran ta'addanci dake da matsuguni a Amurka ta bayyana inda ta bayyana cewa mutane 41 daga cikin waɗanda aka kama kusan guda 43 daga ciki an kama su ne a kasar Turkiya a jiya talata wata karamar hukuma a wata jiha mai suna Texas da take kudu maso yammacin Amurka ta bayyana abinda ke nuna karon farko cewa an gano ana iya daukar cutar nan mai hatsari ta zika a cikin hanyar jima'i yungurin zaman sulhuntawar da ake tariritawa a fakaice don kawo karshen yakin Siriya da ake ta fama da shi shekaru kusan 5 ya sake sulubewa sakamakon rashin daidaito a tsakanin su a zama na biyu na tattaunawar na waye zai fara zama da maganar majalisar dinkin duniya da jakadunta a Geneva yancin mata a kasar Saudiya yana dan samun tagomashi a shekarar nan daga kuma bara kamar yadda wasu masana ko kuma wasu ƴan wasan motsa jiki suka bayyana a Saudiya to sai dai har yanzu yancin matan na tuka mota da kuma yanke shawara ba tare da wani majibinci ba abin yana cin tura har yanzu wata Nur Gari yar shekaru 10 ta ce ta dade kusan shekaru 10 tana buga wasa amma babanta bai taba halarta ba saboda ba a barin maza su shiga sai dai ta kan buga wasan da babanta cikin nishadi a ƙarshe kuma kama daga kan biranen Alkahira, Istanbul da kuma Jakarta shugaban Amurka Barack Obama a cikin mulkin sa na shekaru 7 ya ziyarci masallatai da dama to sai dai wannan karan a karan farko zai ziyarci wani masallaci na cibiyar al'ummar musulmin Baltimore dake jihar Maryland da ake kira Society of Baltimore inda zai ziyarce su a yau din nan Laraba
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne wanda ya bada umarni da engineer mu na wannan lokaci Jonah Cummins ni Lada Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hansi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.